sama yake zabuwa dararu sama sama tana zama ruwa yake bi yab 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 yake bi ruwa sena shiya ga da mai kaya wanda hau ta zai soke ko ya kiya wakin asali ba ya bari ya kiya kuma sena shiya ga da mai kaya wanda hau ta zai soke ko ya kiya
wakin asali
Yep, yep, yep. Yeah.